na asariyar muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zahra Aminu Faggi
tare da ni Amina Buhari Auna
kamar dai yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 11 ga watan Yuni na shekarar 2021 filin namu na nishadin makoki ne
haka yake Zara muna tafi da karin bayani
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako filin nishadin mu daga masana'antar waƙoƙin Kannywood.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa.
To masu sauraro mu za su san yau babban kamu muka yi tunda an dade a cikin wannan masana'anta an kai shekaru 11.
Haka ne. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Kamar yadda kuka sani sunana Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabu the Prof aka Mr. Lada Goma kuma insha Allah ranar 3 ga wata wanda shine ranar zagayowar ranar haihuwata zan kuma yi bikin cika shekara 11 da fara waka a cikin studio ba wai a matsayina na mawaki ba da fara waka a cikin studio
idan a matsayin mawaki ne an fi shekaru 11
a gaskiya saboda kin gani na gadi waka ne da gurma fitata kuma tun ina yaro nake yin waka amma shiga studio shekara 11 yanzu kenan
to shekara 11 a masana'anta ta waka kuma a arewacin Najeriya
na'am
shin abin ya zo da sauki
bai zo da sauki ba kwata-kwata ko kadan amma duk abin da kake yi da kake da kaunar abin kuma kake da jajircewa ko zuciya kai to zaka ga duk wani kalubale ba zai hana ka yi ba amma da daman za a biyo kalubalen da ke cikin sa ne ko kuma samuwar da ke cikin sa dokta tuntuna gaskiya an daina yi gaskiya
so kai me rike ka hankali wannan lokacin
abu biyu ne rike ni gaskiya tun farkon farawa ta ban kwallafa raina cewa dole sai ta waka zan yi arziki ba saboda Allah ya mun baiwa da dama kuma cikin ikonsa babu guda ɗaya da bana cin abinci da shi dan haka ita waka ban kwallafa rai lalle sai ita ba ɗaya kenan na biyu kuma abu ne da nagada dan haka zai wahala a ce haka kawai nayi watsi da shi saboda hakan nan kawai daman ina son wakar ina yin ta ina jin daɗin ta kuma ni tasuwa ne a cikin ta so dole zai rike ni saboda ko babu kuɗi ko ba karuwa ko ba komai misali saboda wannan tasuwar da nayi a cikin ta ma ita kadai ma za ta iya sa na ci gaba da rike harkar waka
to kace kana da baiwa da dama kuma ko kannan bai wanda Allah ya maka
kana cin abinci da su za a iya dan zayyana mana waɗannan baiwan haka ne kinga akwai kuma dukkaninsu su da banda cin abinci babu na fara rubutu ma kafin na fara waka a cikin studio kuma rubuce na da dama sun an san su sosai kuma sun taba rayukan mutane da dama kuma suna taba saboda kullun nake rubutu kowace rana so ke auna ranaku 356 da ake dashi a duk shekara a ce kullun kana yi kuma kafi shekara wajen 14 zuwa 15 yanzu kana rubutu to mutum nawa ka sauya rayuwarsa mutum nawa ka suka amfani da kai dai yake na sannan kuma sanadiyar wannan rubutun da nake da shi sabi da kullun ina yi yazo ya zama mun jiki na kan karbi kwangilar fassara yanzu kwanan nan ko sati baye ba da na gama fassara a gwamnatin jihar Jigawa wani littafi da ya kai shafi
500 shafi 500
shekarar da ta wuce a cikin lockdown ma na fassara a gwamnatin jihar Jigawa littafi da ya kai shafi 300
kuma a fasara idan kai kai to wai ke dubawa
wai ke duba mu ba wanda yake duba mu ni saboda ina jin turanci ina kuma jin hausa kuma daidai gargado turanci na da hausa na ina iya kamanta cewa kamar ba 100 ba amma zan iya cewa 97 haka
so ka matse da yawa
ba matse da yawa saboda ai turanci nake fassara zuwa hausa da a ce hausa nake fassara zuwa turanci to bazan bashi wannan lambon ba to a turanci nake fassara kuma hausa ni kuma na fi jin turanci ma akan yanda nake jin hausa saboda ni a tun a kallon fina-finai na ji turanci ba wai a cikin aji ba a kallon film na ji turanci gaskiya so kuma kin san irin turancin da ake a fina-finan da ko hatta na Nollywood ma ba irin turancin da ake yanzu bane ba so gaskiya wannan ya taimaka min sosai da kuma unguwar da na taso da irin al'umma da nayi mamu a sabon gari aka haife ni anan na girma nan nayi primary nayi secondary so wannan cudan ya yasa ka tipo jodi na kofa wayewa ta zama ta daban har nake iya fuskanta wannan yarukan sosai musamman shi turanci so tunda zan iya fassara akwai abin da ake kira direct translation ba shi nake yi ba fahimtar me ake yi me aka faɗa nake sai in mai da shi Hausa to shi yasa fassara ta dan bambanta da raguwar masu yin fassara gaskiya so wannan abin yasa nakan samu irin wannan kwangilar haka na fassara da sauransu sannan na rubuta wa mutane abubuwa da dama kama daga mawaka gidajen radio na kan rubuta musu program yayi sosai na rubuta manyan mawaka ma da dama bana so na ambaci suna
so yasa ambata mana daya daga cikin
akwai abin da yasa bana so na ambaci suna kin san mu arewa fahimtar mu daban yake da kudu wani zai dauka kaman gori kake amma da kudu ne duk ana fada so akwai mawaka da dama kanana suna nan manya suna nan sannan kuma gidajen radio na kan yi musu rubuce-rubuce kama daga dramas din su ko programs din su da sauransu so a fannin rubutu gaskiya alhamdulillah sosai sannan mu da bangaren MC nan ma kin ga ba za a ce ko sai da ce alhamdulillah domin a duniyar Hausa hip hop bana tunanin suna da wani MC da suke ji da shi da ya wuce ni gaskiya saboda ni na san su suka sani dan haka idan ina MC tunda ni mawaki ne na san ciwon mawaki zan baka irin yabon da MC'n da koi biyan shi aka yazo ya jagoranci taro ba zai ma ba domin bai san ka ba bai san nasarorinka ba bai san waye kai ba fadi tashi dinka duk bai sani ba ni na sani dan haka idan zan gabatar da kai daban ce gabatarwa dalilin da yasa ma na fara MC a show kenan amma da bana MC a show na yi wannan sadaukarwa ne saboda in taimaka masana'antar tafiyan da take saboda in ka samu MC'n da ya san masana'anta to ire-ire ina aka same mu da ya to events za su dinga kyau
to daga lokacin da ka fara MC musamman ma a masana'anta ku shin ka samu changing da kake bukata kaga an kawo a masana'antar ta
eh na samu rabi ban samu rabin ba rabin da na samu shine duk events din da na jagoranta ban taba yin guda daya da ba a samu yanda ake so ba ban taba MC an kushe ni ba ko a Kano ko a wajen Kano ko a wajen Najeriya domin har wajen Najeriya na jina MC ban taba yin daya da aka kushe ni ba amma bangaren dayan da ban kawo sauyin ba shine ba a samu ire-ire na ba da yake nan da haka ni kadai kuma bazan iya ba su dalili shine ni mawaki ne ba MC kawai bane sai MC yake nema ya kwace daraja ta ta mawaki
to yanzu kenan MC ya kwace daraja
na dakatar ai da kaina na dakatar
saboda yanzu
MC na show bana yi ko nawa zaka bani indai na show ne na daina ah bana yayi saboda ka'ida kamata yayi abinda yasa na daina ma banda masoyana da suke korafi akwai mawakan da ba su kai ni a masana'antar ba jumawa ko kuma basira da sauransu amma sai kiga wai ni ne nake gabatar da su nake koda su a gaban mutane ba ma su kai ni ba amma saboda ni ne MC dole aiki na ne na hakan ni kuma saboda wannan abu da nake yanzu ni sai na fita daga listin mawaka da ya kamata yi wannan hakan kin ga na zama kaman fitilar candle kenan haske wasu nake nake kona kaina sai na zabi gwara na zama fitilar hasken wutar lantarki na haske mutane ne kuma haske kaina
to yanzu dai kanka kawai kake so ka haska da al'umma
eh dan haka wannan irin wannan MC yanzu gaskiya na daina yin shi amma irin official MC haka na maybe company nika ko organization manyan mutane ne wanda idan kai MC guda daya abinda zaka samu zaka kwana biyu kana amfana da shi amma MC irin namu na masana'anta tun daga lokacin da na fara har zuwa yanzu gudunmuwa kar nake bara ba za su iya biya na ba
to an muna mun ja da yawa ya kamata tun da mawaki nake tattaunawa ya kamata NG ɗan girgiza ɗan motsa masu sauraro
na'am
wacce za a yi mana
to barami wacce na yi lokacin da aka dan fita daga lockdown tana so kenan ka so me san kai shine so ni na samu wacce nake so hankali santa yake ta yin na so daga kanki aso na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in tsoro ko ina kika ce in zo mu je ai baby za na zo mu je
Shawiya me so na ina santa Allah ya bar mu tare tana so na ina santa Allah ya bar mu tare
yansa ce ka fito
mata ce na fito a wannan halin da ake ciki yanzu ka tanga zan yi
ta
ce fito ni na zami
kuma kenan akan akwai ta kenan sai da ke waka ce
a waka ce koi amma tunda nayi wakar koi sai aka samu masu ciya a fito bikin manta mawaki ne labarin wasu muke mafi yawanci yayi so
ce da yawa sun ce da
yawa sun ce ka fito ne bayan wannan musamman bayan wannan wakar ta bata ita ta bude wannan kofar na suke tunanin kamar bukatar tawa a gaba take
to wadda wace aka fi sanin ka
ai cikin wakoki 12 da nayi a rayuwa na mallaki na na kaina
wakoki ka guda 12
duka a cikin wannan shekaru amma waɗanda mutane suka gayyace ni na sa baki da wanda muke da shi a matsayin hadaka da wanda nayi lokacin da muke tasowa sun fi guda 170 ina nan aikin da na dinga a daren yau kenan ina lissafa su ina fito da su saboda zan wallafa su to a 12 nan banda ta farko da na fara yi mai suna baby girl wacce lokacin ina tasowa duniya ba ta san ta ba babu guda ɗaya a cikin su da ba a sani da shi ba a cikin guda 12
ne
to kin ga in mu fara daga kan Three Kings wacce muka yi shekara ta 2014 ni da Hezi da Star da AB Capone wanda ake cewa Ogbeni Kuro Lono Dabo Mo Binugan Obato Ba Pelu Mark da Fiya Fitina Evansi ne dai ta dan mamanta wa an jima K City Chopsticks okay I was born with a crown who will make a better king Mayweather on the beat then you know I own the wing only three of my kind me myself and I you know we're funny for money when we meet eye to eye Owo Yapani no brain we no cash for hand I'm lying down already how I won't fall for grand too many Fast up, zero at the ice. I'm done with pain and you know I'm feeling nice. Back in the days when I know send me. Now I don't conquer the one thing. No, never did I say to define you. I see the hustle one day, I'll go find you. Irina, I can't get up when you go by and buy with me. Kaka, Tassi, Tai, Kyoto, say the sick aside and eat. I can't wait, gun and
dama ne yasa na daina rap amma sarki sarki ne ko rawani ya koma kam to a tashi kawai dan nayi wa kowa fata fata oh my god oh my day oh ga fata fata new trophy sound city biko challenge
akwai lada goma ita ma bakan dani ya ce assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma in kuka amsa akwai ina muka kwana kina da kyau fatima kina da kyau kauna kita sakana a gaba ini talata ke ci laraba dan muraya sannan shugaba akwai ta ita ma akwai goodbye ban kwana da sanki ni nake amma na zo mi ban kwana ita ma sanan ya ce akwai irin su zuciya da muka yi da next zuciya kika sace lokaci na kika kwace akwai irin su mai kaunata so nake a gani da mai kaunata
ana
dai na riga na yi kana so
nasawa ba
to bara mu gani a mi to lada goma ko
ai muna tun da ita ka
ina da kyau baran gara da wanka sanyi nake jikin kunna mini fanka fadan mata da miji kai dai ba ruwanka za su shirya sannan fadan zai dawo kanka kaman ka tafi la noyi na inna danno ba ku sani ba da buri daga kanno muna tafoga makiya mu ba su kanzo masoya kuna biya na babu bashi shi yasa kullun leta su ga bana fashi wakata kamar ruwa kowa ke bukata nagode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma dan kuka amsa lada goma idan kuka amsa
assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma
dan kuka amsa
lada goma
dan kuka amsa
nace lada
assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma
dan kuka amsa
lada goma
dan kuka amsa
nace lada
waka come and see my name na patient master I knew so you know fi say na patient money they talk even me say my dey listen forget the pain na the game be the main thing na my graduate dey make people ginger looking fresh off fly like a ninja people na come make me duro like the techno NSC boss on the beat you already know I came here on a study game and then I conquer oh my god I hate me be na honga I be the talk of the goro and every ganga I beg the next is be konye nganga
assalamu alaikum
assalamu alaikum
lada goma
unku kamsa
lada goma
unku kamsa
nace lada
assalamu alaikum
one time assalamu alaikum
lada goma
unku kamsa
lada goma
unku kamsa
nace lada goma
lokacin da zan fara barno
lada goma
fani ga bayan sai gun
unku kamsa
dai da taraba kogi
lada goma
gobin oshun hada ondo
unku kamsa
ne gobi mo anambra
lada goma
bidu para hada oyo
unku
Diga kedo katena ma
la la bo
diga wa jos har kaduna
unkuka
afai bo aja kepi
la la bo
kombe aja mawa de yobe
unkuka
lasai kiti haja bonji
la la bo
iba sasarawa abuja
unkuka
mazaja mata kuna tina
la la bo
yana jamanya kuna tina
unkuka
kuni beja mkuna tina
la la bo
kama tani mkuna tina
unkuka
hey baba ai na itu yana manta da dan kai
idan Allah mala albusa kicha
ai ban kira Kano a bakan nan ba next is Allah da hawin da kida da bayan waƙe garin mu Kano gidan Kano ta dabo let's go DJ
Kano ta dabo dingiwa kuna na dabo rumbumbaiwa we know the carinas we know the carinas lada goma unku kamsa unku kamsa unku kamsa nace unku kamsa
Assalamu alaikum one time two time
lada goma
lada goma
unku kamsa
lada goma
lada goma unku kamsa
Assalamu alaikum one time two time
lada
Assalamu alaikum one time two time
lada goma
lada goma
nace lada goma
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma wajen su baraka
Assalamu alaikum, one time assalamu alaikum, lada goma. Don't kuka amsa, lada go. Don't kuka amsa.
Idan ba amsa ba kuma
lada zero.
So, shin me yasa naji kashi wa goge ka iya wanda kai? Kai kada ku jago mu ta biyu, amma wadanda kuka yi hadaka kusan 100 ne janyo haka.
Sabida na farko ni tsari na waka dai nake saki a shekara na wani kaina abin da yasa wayancan kuma suka yi yawa saboda irin gudunmuwar da nake bayarwa akan wakokin da ba nawa ba ma irin wanda nake bayarwa wakokina ne idan muka yi waka da mutum idan ba wai yayi da gaske ba duniya sai su dauka waka taci akwai wakoki eh gaskiya akwai wakoki irin su ina san Aisha indo 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 sananniya waka ce ta sosai
kada waka
ni da Aliji makai
Aliji kuma ba waka ta bace
waka sace amma duk duniya a cikin kaso 100 sama da 90 duk tunanin su waka
me janyo haka ka fi shi sauti ne ko
abin da yake faruwa mafi yawanci ko irin wannan wakokin abu biyu zuwa uku ne na farko ni nake yin chorus shi kuma chorus wato amshin waka an furke shi a cikin waka kai kenan na biyu kuma yanda nake zagewa na promoting wakar a duniya kai mai wakar ma ba za ka iya yi ba saboda ni irin zuciyata bana bambance wakata da wacce ba ta ba inde ko bana ciki inde har ina so na promoting wakar to da zuciya dai nake to sai in zo in yi abin da kai mai wakar ma ba za ka yi ba to fuska ta radio ke gani in an zo kai wakar
ni na ka faɗa mana cewa kana ɗan taimakawa mawaka
na'am
wajen zaka da ku
abu manifesto da sauransu a radio to shi ma kin ga yana daga cikin abin da nake to amma saboda sana da yawa ma nake manta a kusan mawakan arewa wanda ba a jihar Kano suke ba mu fara da su in dai za su shigo arewa kuma za su shigo Kano kuma radio to ya kawo su mana kewayen gidajen radio kuma kewayen suka zo yi da gaske ba wai su je gidan radio ɗaya biyu su koma ba to gaskiya zai wahala ba hada su da ni ba zai wahala irin su DJ AB Diesel BOC Classic babu wanda ban yawan abin gidan radio su ba su bi mai riwaya nan daman duk an zama ma an hade an zama gida akwai irin su wasu ma mawakan ba na tuna ma sunan saboda ban taba ganin su ba takanar za su zo Kano su ce an turo su nema na ne gashi irin su haka da yawa na cikin gari ko daman ba a magana an dai ka ji wakar ka a radio ba kai ka kaita ba to ka san kawai ni na kaita to irin su dai haka da tunanan da yawa wanda nake taimaka hakan ya sa na samu alaka mai karfi da gidajen radio har nake wasu su aiki
hira da yawa
na'am
Agaya mana nasara daga wancan lokaci
nasarori kan ba su da ba za su girguba dan har wallafa su ma nayi ake sakin su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan ranakun da suka rage kafin ranar bikin yi idan na ce zan yi magana nasarori a matsayin MC sun fi guda 20 wani 20 ina da awards na MC as celebrity MC of the year ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sannan kuma na yi encoring event ya fi guda 150 a matsayina na MC na yi event na yi wa gidajen radio MC ba Kano ba Kano ba har wajen Kano akwai gidan radio a Lagos Born FM shekara biyu ne ina musu MC tun daga nan Kano zan je musu MC akwai gidan radio da na yi wa MC a nan Niger kwanakin baya suka yi wani event sannan na karin event a still Niger din wani Maryam Abacha show da suka yi sannan nan gidajen radio Kano inda yake ka cire irin gidajen radio da suke harkar turanci haka da sauransu mafi yawancin su inda events ake so ayi da mawaka ni na kam ne ke musu MC yanzu
za ka da prof ka ce iya cin hatsi ne da kai
ya ana dai tabbata ba kin ga wannan iya MC ma kenan bai magana marubuci ba na rubuta littafin da a duniyar rubutu har yanzu dai ni iya ilimi na dai kin san ilimi da fadi ban ji wani yayi ko na taba jin labari an yi ba labarin matafi kenan littafi novel ne na yi shi daga farkon sa har karshe da kafiya kamar yadda ake waka haka ne novel din labarin matafi
kuma kowanne
kuma true life story ba ma wai kirkirarre ba
kuma da kafiya
insha Allah
da Hausa aka rubuta ko
da Hausa ne sunan littafin labarin matafi
kuma an buga littafin
eh amma ban wallafa shi ba
to me ya hana ka wallafa shi
da shawarar wani na bi a lokacin da nayi littafin shekaru kamar 2 zuwa 3 da suka wuce sai ce na dan jinkirta saboda na kara fin yanda nake a wannan lokacin saboda akwai matakin da kake kaiwa rayuwa an ka saki abu ya fi amu sai ce da ka dan jinkirta zuwa wani lokaci
sai ka saki waka ita wannan
lalle. To yanzu za a saki shi labar matafiya.
Eh to ko a yanzu na sake shi na san zan samu abin da nake bukata saboda ba zan sake shi kawai wai a randomly a gari ba. Zan yi printing abu ne sophisticated abu mai kyau na kuma siyarwa mutanen da suka san darajar littafi daga Buzani kuma na siyar da su online kuma zai kara min daraja sosai. Ire-iren su haka akwai rubuce-rubuce na irin su kalamai ga zuci, what's for the mind, ITK muhimman ababen sani, heart pain, labarin zuciya, ga su namun
duniya ba.
Babban buri na kawai shine masana'antar motafiyan da take mu karbu a gurin mutanen mu domin abin takeici ɗan masu kuɗin mu na Arewa suna ba mu ciwon kai sosai. Za su je su dauki mawaki daga kudu su biya shi miliyoyin kudi, su dau DJ daga kudu a biya shi miliyoyin kudi, kai na Arewa ana kyashin a baka abin da bai taka karya karya ba, kuma kai kake waka da yaran su, kai kake kokarin kai raya yaran da al'ada, kin ga babu support su ma masoya ba sa ba da gudunmuwa. Bai kamata a wannan bigiren da muke yanzu a ce wai fan har yanzu yana tambayan mu wake ya tura mai waka ba, a duniyar da aka ci gaba streaming kake ko kasiya shine kake ba mu waken gudunmuwa. Sannan mu kanmu ma masana'anta a junan mu mawakan mu ma muna da damu matsala, to rabe-raben kai yayi yawa. Shi kuma irin wannan tafiyar duk yanda ka kai da karfin ka, in baka hada kai da wasu ba ba za ka je ko ina ba. To wayannan buri na kenan, masana'antar tafiyan da take, kuma bani da burin a ce wai ni kadai zan samu irin wannan dama da nake da shi da media haka. Ina so ire-ire su yi yawa, ina ga wannan burin saboda yawan iri na ne zai sa masana'antar ta yi gudun da za ta fi yanda take.
To al'adar shirin nan idan muka zo karshe mukan yi tafiye,
na'am,
in aka tafiye ka tun da ka san za ka yi mana baiti ko an za ka sha kayi
ba damuwa.
Karshe kana bikin shekara 11 a masana'anta, wani ka zaba?
To bari an yi magani wacce zan yi wa masoya godiya. I never thought I would make it this far, but you made it possible. Shi yasa san da nake wa masoya na is unshakable. Naila da goma kuka karba, ina muka kwana kuka karba, ga yan uwana ma kuka karba, masoya kuna suna, addu'ar ku tana karbuwa. Masoya ina son ku don addu'ar ku tana karbuwa.
Ta yi wannan masoya aka yi ba yi wa murya Amurka ba.
To shikenan, bari a yi wa murya Amurka. Idan batu ake na nishadi, idan batu ake na ilimi, kamo muryar Amurka wato VOA kenan, in tara da baraka Bashir za ka nishadanta ka ilmantu ka kuma at the same time. Iman tu ayan na shaka yi wala ke ta
sha ne ba da kan
tunana da body from mitala da goma
amuri amuri
ka so me san kai shi ne so ni na samu wace nake so santa yake sai na so daga kanki a sona rufe a sona rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a bibi na na zo mu je ni da ke fin nan yi shakuwa
sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Dan haka anan ne za mu ta sa'aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Shabuwa, nana mai shabuwa, kuma ke aida na shabuwa.